الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 21 ga watan Rajab, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441, wanda ya dace ma 16 ga watan uku shekara ta 2020. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Ana mutum ne ka bashi kuɗi ake kasuwa da kuke raba riba, ko kuma sai bukata ta kama ta kama kuɗi ya kace ba na kuɗina, wai zai ce wai wai miliyan ya yi sage hadi da yake ba.
To, ai hankali ma ba zai dauka ba. Mu'amala ce aka yi wadda ake kiranta da suna a Hausa baranda. An gane ko wanda kar mu manta bayani ya gabata akan ta a wannan darasi namu na Bulughul Maram. Na mutum ya ba da kuɗi ko ya ba da wata dukiya da sunan aje a yi kasuwanci zuwa wani lokaci a zo a yi lissafi, idan uwar kuɗi ta fito abinda aka samu don riba a raba tsakanin shi mai dukiyar da shi wanda yake juya ta a iya abinda suka dandance. Kamar yadda muka wuce da hadisin Hakim ibn Hizam, Allah ya kara masa yadda, yakan ba da dukiya aje a yi kasuwa domin a zo a raba riba, kuma yakan yi sharuɗa cewa kar a yi kaza da dukiya ta, kar a yi kaza, kar a yi kaza. To shi ne ɗan uwa yake cewa sai ka buƙaci karɓe kuɗinka, ka ba shi miliyan ɗaya aje a ringa kasuwanci, misali na abinci, a ringa saro abinci ana sayarwa da abin da ya kama da haka, sai ka buƙaci kuɗinka ka ce wannan hannun jari za ka janye shi. Sai ce a wai sai dai a yi lissafi duk abin da ya baka da riba, abin da ya gabata wai a yi lissafi. Ba maganar wani lissafi. Idan ka yi niyyar karɓe dukiyarka, mallakarka ce, sai ka ce daga yau wannan mu'amala a tsedata. An gane ko? Kuɗina nake buƙata gaba ɗaya. Dole zai sallama maka kuɗinka, in ya so ya je ya nemi wani can, in ya yarda da shi ya amince masa su kulla irin wannan kasuwanci. Saboda ai daman shi nau'in kasuwancin kai kake da dukiya, kamar yadda Hausawa suke cewa ni karfi kai dubara. Ka ba shi aje a yi kasuwanci domin kai ka amfana shi ya amfana, saboda nau'i ne na taimakekeniya, shi ba shi da hannun jari. To amma da aka danka masa wannan dukiya, kaga zai amfana ta hanyar kaso da yake samu da riba. Kai ma mai dukiyar kana da amfani, menene amfani? Domin hanya ce ta bunƙasa dukiya, maimakon ka kai wannan kudade ka sanya cikin kont kai bulokets ka dauko miliyan da ka bashi aje a juya zuwa wata uku ko wata shida ko karshen shekara a zo a yi lissafi kuka yi yarjejeniya za ku raba riba tsakiya tsakanin ka da shi to idan karshen shekara ya sai a zo a yi lissafi idan aka yi lissafi aka ga uwar kudi ta fito wannan miliyan guda da ka damka masa sai aka samu wani abu da riba sawa'an shi ka dari ne ko dari biyu ko dari biyar ko wata miliyan ta karu kenan sai a raba wannan riba tsakanin ka da shi kuma wannan uwar kudi tana nan sai a ci gaba da shiga ta in ka ga dama in kuma uwar kudi ba ta fito ba to ba maganar riba idan aka cike shekara aka zo aka yi lissafi sai aka ga kudin nan a miliyan ɗaya ba abin da ya karu ko kuma wani abu ma ya rabu ta dawo 700 ko 800 to ba maganar riba kenan in ka ga dama a ci gaba da yi in ka ga dama kuma ka janye kudinka dan haka maganar cewa a zo a lissafa riba yo asalin riba tashi ce ai ba wata gwaninta ba yamma shi ma ya amfana da kai kai ma ka amfana da shi kenan tunda ka daina wannan mu'amala to dole ya dawo ma da kudinka na'am idan ana wuciya da gawa shi tashi a tsaya ma gawa abu ne wanda aka shar'anta shi a farkon musulunci kuma shi tsaya ma gawa ana tsayawa ne saboda girmama ubangijin da ya hukunta mutuwa tsakanin bayin shi an gane ko kamar yadda yake cikin wata riwaya ba gawar ba ce ba ake tsaya ma don girmama ta a ubangijin da ya kaddara mutuwa tsakanin bayin shi shine ake tsayawa saboda girmama shi wannan a farkon musulunci in za a wuce da gawa wanda yake zaune to sai ya tashi ya tsaya har gawar ta gitta in kuma mutum yana cikin tafiya sai ya dakata ya tsaya har gawar ta gitta shi ta saba shi ba bambanci kuma tsakanin gawar mumini da gawar arni kamar yadda hadisi yana cikin sahihul bukhari wata rana an wuce da gawa ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da wasu daga cikin sahabbansa manzon Allah ya tashi ya miƙe suka tashi suka gita shi manzon Allah ya ce me yasa ba ku tashi suka ce ya rasulullahi gawar da yahudi ce manzon Allah sai yake cewa alaysat nafsan gawar da yahudi ba rai bace ba shi ne sai yake bayyana illar yake cewa kuna tashi ne ku tsaya ma gawa saboda girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala to amma zuwa wani lokaci sai aka shafe wannan hukunci kamar yadda hadisai ne ingantattu waɗanda suke tabbatar da hukuncin tsaya ma gawa an shafe shi kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Ahkamul Jana'iz ya kuro da waɗannan hadisai waɗanda suke nuna cewa wancan hukunci an shafe shi dan haka kenan a yau ba maganar tashi ka tsaya mata ko kana cikin tafiya na kadakata har ta gitta to wannan gaskiya babu shi a shar'anci waɗannan hadisai wannan hadisi an shafe shi amma tare da cewa har yau akwai daga cikin malamai magabata waɗanda su sun tafi akan cewa hukuncin ba a shafe shi ba amma dai a magana mafi rinjaye hukunci ne wanda yake shafefe an gane ko wannan tsayawa akwai tsayuwa ta biyu ita ma an shafe ta domin cikar fa'ida shine na wanda ya yi riga malam masallaci ma'ana ya isa makabarta kafin gawa ta iso a farkon musulunci in ka iso makabarta kafin gawa ta zo idan mutum ya gabaci gawa zuwa makabarta kafin gawar ta zo shi tuntun ya isa makabarta to baya halatta ya tsaya sai an kawo gawa an aje a kan ƙasa kamar yadda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun riga yi gawa zuwa makabarta manzon Allah yana tsaye jama'a suna tsaye sai wani bai hude sai yake cewa wallahi yanda kai Abul Qasim mu ma haka muke mu ma ba ma zama in mun rigayi gawa isowa makabarta sai ta zo an sauke ta akan kasa. Manzon Allah sai ya zauna ya ce daga yau ku zauna. Domin manzon Allah ya saba musu. Dan haka daga ran nan aka shafe wannan hukunci na cewa duk wanda ya rigayi gawa zuwa makabarta to baya halatta ya zauna sai gawa ta iso. Dan haka yau in dai ka rigayi gawa zuwa makabarta to yana halatta ka tsaya kai jiran ta kuma yana halatta ka zauna idan ba za ka yi shirewa ba. Akwai tsayuwa ta uku ita kuma wannan sunna ce tabbatacciya. An gane ko babu wani dalili da ya shafe ta shine tsayuwa domin yi ma mamaci addu'a bayan gama binne shi. Yin wannan tsayuwa domin yin wannan addu'a sunna ne, zama kuma sabanin sunna ne sai inda larura. Domin hadisin Usman Allah ya kara masa yadda yake fada yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa ala alqabr wa qala astaghfiru li akhikum wa sallu lahu at-tasbita fa innahu la'ana yus'al aw kama qala. Usman Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama binne mamaci manzon Allah yakan tsaya akan kabari sai ya fada ga jama'ar da suka halarci jana'izar, ku roƙa ma dan uwanku gafara, ku roƙa masa tabbacin sam ba da amsa mai dacewa domin a yanzu za a yi masa tambaya. Haka manzon Allah yake fada, ku roƙa masa gafara, ku roƙa masa amsa mai dacewa, ba da amsa mai dacewa domin a yanzu za a yi masa tambaya. Dan haka wannan hadisi abin da yake tabbatarwa tsayuwa domin yin wannan addu'a sunna ne. An gane ko zama sabanin sunna ne, mutum ya tsugunna domin yin wannan addu'a sabanin sunna ne sai inda larura. Mutumin da baya iya tsayuwa ko kuma kwata-kwata baya iya jurewa ya jima a tsaye to wannan ba laifi, yana iya tsugunnawa. Amma in babu wata larura mutum ya zauna to wannan ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya addu'ar ka shine Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbithu, Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbithu, inda larabci zaka yi ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa. Inda ya wani yare zaka faɗa, misali inda Hausa ne zaka yi addu'ar sai ka yi ta maimaitawa, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa. Haka kowa zai daga hannunsa yi ta wannan addu'a yana maimaitawa bayan ya buɗa da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin shine mabudin addu'a. Kenan karka yi jiran wani ya raba muku addu'a. An gane ku? Da zaran an gama binne mamaci an maida kasa an yayyafa ruwa kamar yadda ake yayyafawa a nan, to shikenan sai ka fuskanci alƙibla. In ka samu damar fuskantar ta kenan ka daga hannunka kai ta wannan addu'a. Ba maganar kuma karanta aya ta alƙur'ani domin ba mahallinta bane. Manzon da yazo mana da alƙur'anin nan babu daidai da hadisi daya inda manzon Allah ya taba karanta alƙur'ani a makabarta sai ma dalilin da yake hani, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira, sai yake cewa fa inna shaytana yanfiru min albayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara. Manzo Allah yace kar ku mai da gidajenku makabarta, sai yace domin shaytani yana guje ma duk gidan da ake karanta suratul baqara. An gane ko hadisi ne sahihi, kar wani yace maka akwai riwaya da ta zo la taj'alu buyutakum maqabira, sai yake cewa waj'alu min salatikum fiha, to wannan shi ma riwaya ce tabbatacciya. Fa inna shaytana yanfiru ko kuma yanfiru min albayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara, cai kar ku mai da gidajen ku makabarta, sai yace shaytani yana guje ma gidan da ake karanta suratul baqara. Kaga mafhumul mukhalafa, makabarta ba mahalli bace na karanta alqur'ani, kuma ba a taba rawaitowa ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarci wata jana'iza da ya gama ya karanta suratu yasin ko tabaraka ko kul huwallahu ko inna anzalnahu li izaja'a da sauransu babu inda manzon Allah ya tabbai shi kanshi hadisin karanta yasin hadisi ne da'ifi bai tabbata ba kuma waɗanda ma suke ganin a karanta suratu yasin ga mamaci a mutumin da yake cikin halin fitar rai ba bayan mutun ya mutu ba idan kana so ka gane haka sai ka koma cikin wato babu ma yufalu bil muhtadara baban da ke bayani game da abin da ake aikatawa ga wanda ya kai gargara wanda yake cikin hali na fitar rai a cikin muqaddimatir risala shine anan sai yake cewa wani bangare daga cikin malaman malikiyya shine ibnu habib ya so a karanta ma wanda yake cikin halin fitar rai suratu yasin sai yake cewa walam yara malikun annahu amrun ma'mulan bi walam yara malikun amran ma'mulan bihi yace al-imam malik baya ganin cewa wani al'amari ne wanda za a yi aiki da shi karanta ma wanda yake cikin halin fitar rai suratu yasin an gane ko domin hadisin bai tabbata ba dan haka da yace ikra'u ala mautakum surata yasin ku karanta ma mamatanku suratu yasin a wanda yake cikin halin fitar rai nan bi itibari ma sai yakunu ne domin duk wanda yake cikin halin fitar rai karshen shi shine mutuwa dan haka kenan maganar cewa a karanta masa yasin wanda bai iya ba ya yi tabara wanda bai iya ba ya yi kurkuwa dafu duka wannan ba muhallin sa ba an gane ko bid'a ce aka zo da ita iya abinda za a yi ma mamaci kawai addu'a ta roƙon gafara da jin kai na Allah subhanahu wataala da cewa ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka tabbatar masa wato da amsa mai dacewa tsayuwa ta uku wadda ita ma sunna ce ko kuma mu ce tsayuwa ta biyu wadda ita ma sunna ce lokacin da mutum ya ziyarci makabarta idan zai yi addu'a to ba zai tsugunna ba a tsaye zai yi wannan addu'a domin hadisin da yake cikin sahihu muslim hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wani dare muna kwance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace sai naga ya tashi ya zare ya fita sai maido kyauri a hankali sai manzon Allah ya maido kyauri a sani Aisha take cewa sai na tashi sai na bi bayan sa inga ina zai tafi tace sai naga ya kama hanyar makabarta ta bakiya sai na ringa duku-duku na ringa bin bayan sa tace lokacin da yaje lokacin da zai shiga makabartar sai yake cewa assalamu alaikum dara qaumi mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun ko kuma assalamu alaikum dara qaumi mu'minin wa atakum ma tuadun ghadan mu'ajjalun wa inna insha Allahu bikum lahiqun tace sai naga ya tsaya tsayuwa mai tsawo ya daga hannunsa yana fada yana maimaitawa Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqan Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqan manzon Allah yayi ta maimaita wannan addu'a tace da ya jima yana yi kuma sai ya sauke hannun kuma ya saki dagawa yayi ta maimaitawa ya Allah kai gafara ga ma'abuta wannan makabarta ta bakiya ya Allah kai gafara ga mamatan ma'abuta ga mamatan wannan makabarta ta bakiya hado manzon Allah ya aje hannun shi ya daga sai da yaso uku manzon Allah ya jima yana addu'a tace sannan sai ya juyo sai na shayo gaban sa na rigaye shi dawowa gida naje na kwanta kan shimfida ina shisheka da yazo sai yake cewa ya Aisha lafiya sai na ce masa aba komai manzon Allah sai yake cewa in ma ki bani labari game da abin da ya faru ko kuma masanin komai masanin duk abin masanin abin da ke koye da bayyane ya bani labari shin kina zaton Allah da manzansa za su zalunce ki sai manzon Allah yake faɗa mata yace Jibrilu ne alaihi salam ya zo mun a wannan lokaci ya isar mun sakon cewa ubangiji na na umarni na inje in roƙa ma ma'abuta wannan makabarta gafara shine na tashi na tafi sai Aisha tace to ya rasulullahi in zan ziyarci makabarta me ya kamata in yi na addu'a manzon Allah yace ga abin da zaki na addu'a wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da halaccin mace ta ziyarci makabarta bal ma wasu malamai suka ce yanda aka sunnanta ma maza haka isu ma mata an sunnanta musu ziyarar makabarta bambancin su da maza su baya halatta su yawaita amma shi namiji to an sunnanta masa ya yawaita ziyarar makabarta domin ziyarar makabarta tana lausasa zuciya tana sanya idanu su zubar da hawaye kuma tana tunatar da mutum makomarsa lahira amma su mata akwai hadisi sahihi wanda yake la'antar mata masu yawaita ziyarar makabarta don haka su baya halatta su yawaita kuma wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu ziyarar makabarta ba ta da wani lokaci keɓantacce a duk lokacin da mutum ya samu dama a cikin yini ko a cikin dare yakan iya ziyartar makabarta Allahumma sai dai in ya ji tsoron wata tuhuma in ka je makabarta cikin dare a ce me ya kawo ka to sai ka kauce ma wannan tuhuma don haka dai a takaice wannan hadisi yana tabbatar mana duk wanda ya ziyarci makabarta abinda yake sunna in zai yi addu'a ya tsaya ya fuskanci alƙibla ya daga hannu ya yi addu'a ga mamata in wani kabari ne ya ziyarta na musamman in ya je ba tsugunnawa ba zai tsayawa zai yi ya fuskanci alƙibla ya daga hannunsa ya yi addu'a ta roƙon gafara ga shi wannan mamacin ba qul huwallahu zai karanta ba yasin ba ba tabaraka ba an gane ko kamar yanda anan Aisha ta ce ga iya addu'ar Ramadan Allah ya yi cha yake Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqad Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqad ya Allah kai gafara ga ma'abuta wannan makabarta ta baqi'a dan haka karin fa'ida malamai suka ce wannan addu'a ta hada duk wanda aka binne a wannan makabarta har izuwa kiyama an gane ko wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ta shafe shi darasi ne ga bata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabul buyu wato littafin da ke bayani game da hukuncen saye da sayarwa darasi ne ga bata mun gama wato babul waqaf baban da ke bayani game da hukuncen waqafi idan aka ce al-waqaf shine dai ake kira al-habs shine a shar'ance malamai suka ce habsu malin yulkinu lintifa'u bihi ma'a baqa'i aini wato tsara wata dukiya mutum ya tsaida ta dukiyar da za a iya amfanuwa da ita kuma tare da wanzuwar ainihinta a yi amfani da ita kuma dukiyar tana nan bata je ko ina ba wannan shine ake kira waqafi wanda shi waqafi yana daga cikin abinda Allah ya shar'anta mana kuma jin kai ne na Allah subhanahu wata'ala game da bayin shi mu'minai game da abinda ya azurta su na dukiya mutum ya yi kokari ya tanada ma kansa abinda lada zai yi ta gudana zuwa gare shi har zuwa kiyama saboda mun wuce da hadisin da ke nuna cewa shi dan adam da zaran Allah ya masa rasuwa to kwata-kwata abin da yake aikatawa a rayuwarsa gaba daya ya taka burki in wani azumin litinin da alkalis kake in wata kiyamul layli kake in wata sadaka kake in mai kake to da zaran ka mutu gaba dayan wannan aiki ya riga ya tsaya a riga an sanya kashi akan kundin ka kenan duk abin da ka riga ka aikata a rayuwarka shine zaka gani an gane ku wannan wai abin da ya shafi ayyuka na ibada to dama ayyuka na duniya wannan dama ba magana da zaran mutum ya mutu shikenan in ma wani tsari ne ka dauko wani sai ya ce a shi bai mishi ba shi ma nashi na daban zai zo takan iya yiwa nakan ya mishi ya dora akan nakan takan iya yiwa gaba ɗaya ya sanya kafa ya shure naka sabo nashi zai gina to amma abin da ya shafi dukkan ayyuka na ibada su ma da zaran mutum Allah ya masa rasuwa komai ya tsaya to amma saboda jinkan Allah subhanahu wata'ala game da bayinsa sai ya shar'anta mana wata hanya wadda ladan mutum zai yi ta gudana har zuwa kiyama wanda yana daga cikin su shine waqafi mu muce da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza mata al-insan idan mutum Allah ya masa rasuwa in qata'a anhu amaluhu illa min salasi kwata-kwatan aikinsa gaba daya manzon Allah yace ya yanki sai ta hanyoyi guda uku kawai azumin litinin da alkamis ya tsaya kiyamul laili ta tsaya, karatun alqur'ani ya tsaya, sadar da zumunta ta tsaya, ziyarar ƴan uwa ta tsaya, kyautata ma mahaifa ya riga ya tsaya, komai abinda mutum yake aikatawa na lada gaba da ya tsaya. Manzon Allah sai ya ce illa min salasi, sai dai ta hanyoyi guda uku. Farko sai ya ce sadaqatin jariya, sadaka mai gudana, ita ce malamai suka fassara cewa waqafi, wanda kalmu manta ita sadaka mai gudana, kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta kai kusan nau'i goma. An gane ko ta kai kusan nau'i goma shine anan sai ya ce au ilmin yuntafa'u bihi, wato ko kuma wani ilimi da mutum ya koyar, ilimin da ake amfanuwa da shi. Ilimi anan malamai suka ce shine al-ilmu shar'i, ilimi na addini wanda aka gina akan al-Qur'ani da Sunna. An gane ko shine ake kira al-huda, kamar yadda ce yace huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Al-huda shine malamai suka ce al-ilmun nafi, dinul haqq shine wato al-amalus salih. Da haka anan da yace au ilmi yuntafa'u bihi, ko wani ilimi da ake amfanuwa da shi, to shine ilimi na addini, domin ta hanyar shi zaka bambanta tsakanin dandima da dan kabewa, ka rabe tsakanin farar tsakuwa da azurfa, ka bambanta menene halal, menene haram, menene shari'a, menene bata, domin dukkan babu wani ilimi da zai iya bambanta maka waɗannan abubuwa illa ilimi wanda yake na addini. To shine anan yace au ilmin yuntafa'u bihi, ko ilimi da mutum ya koyar wanda ake amfanuwa da shi. Sai yace a waladin salihin yad'u lahu, ko da nagari wanda ke yi masa addu'a, wanda wannan yana nuna mana muhimmancin tarbiyya, wato ba ƴaƴa tarbiyya ta musulunci, saboda duk dan da ba a bashi ba tarbiyya ta musulunci ba zai sani haƙƙin mahaifansa a kan shi. Wanda yi ma mahaifa addu'a sawa'an suna raye ko suna mace, haƙƙi ne nasu akan dan su, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. Kenan haƙƙin bai takaita ba akan bayin mutuwar su, ko suna raye dole ne daye ta ma mahaifansa addu'ar Allah ya gafarta musu, Allah ya musu jinkai, kamar yadda Allah ya lakanta mana addu'ar da zamu ma mahaifa wa qurrabi rahimhuma kama rabbayani sagira. To yana daga cikin fa'idar kenan ba da tarbiyya, tarbiyya ta musulunci. Dan haka dai a takaice, waqafi abu ne wanda aka shar'anta, wanda yana daga cikin waqafi mutum ya gina masallaci, ko ya gina makaranta, ko ya gadar da wasu littattafai na addini, ko mutum ya gina gida wanda yake takanas kawai masauki ne wanda yake na baki, ko mutum ya gina rijiya, ko mutum ya janyo wata ƙorama, ko mutum ya yashe wani idan ruwa jama'a su zo su yi ta amfana, ko mutum ya dasa wata ita, wasu itace, ya dasa wata itaciya, ko ya shuka wata shuka wadda za a yi amfani da ƴaƴan, duka wannan yana daga cikin sadaqatul jariya. Kamar yadda bayani ya gabata hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda, na cikin sahihu Muslim yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada, babu musulmin da zai dasa wani dashi ko ya shuka wata shuka, fa ya'kulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yawmil qiyamah. Dan adam ya ci, ko wata dabba ta ci, ko wani tsuntsu ya ci, face sai ya kasance sadaka ne gare shi har zuwa kiyama. Dan haka noma yana daga cikin sadaqatul jariya, su ne ayyukan da ba sa taka burki bayan mutuwar mutum, ladan shi zai ci gaba da gudana har zuwa kiyama. Da haka dai a takaice mun wuce kuma da hadisin Umar Allah ya kara masa yadda, wanda yazo ya shawarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullahi na samu wata babbar gona a birnin Khaibar, a duk abinda na mallaka na dukiya, yace wallahi babu dukiyar da take da kima da daraja, take mafi soyuwa a gona sama da wannan gona, me ya kamata in yi da ita? Manzo Allah yace masa ka tsare asalinta, sannan kuma kai sadaka da ƴaƴanta, ma'ana amfanin da ake samu. Umar Allah ya kara masa yadda kai tsaye ya karbi shawara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yayi waqafin wannan gona, cewa ya bada ta sadaka saboda Allah. a sarrafa duk abin da ake yanka na amfani na ƴaƴan itacen, wato ga talakawa da danginsa waɗanda suke na kusa da bayi, a saye wato a fidda kuɗi a sayo bayi a ƴantar da su, ko kuma su ma a ciyar da su game da amfanin gonar. Hakanan duk wata hanya ta ɗaukaka addinin Allah ita ma a saka. Yace da baƙo wanda yake dan wucewa, da ma baƙo wanda yazo ya sauka shi ma a ciyar da shi. To dan haka wannan yana nuna mana in mutun zai yi wakafi da dukiya, to ya tankade ya rauraye ya tabbata dai wannan dukiya dukiya ce ta halal, domin Allah baya karbar duk abin da za a kusance shi da shi sai dukiya ta halal. Sannan kuma bayan ka tabbata ta halal ce, ka tabbata wannan dukiya ta fi soyuwa abunka, abinda ka fi so ka fi kauna, to shi ya kamata ka ba Allah. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala: babul hiba. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت بني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرجئه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. ما لم الله يجيكن سنفتا وتوانا بابيني واندك بياني كما دا أبن دي يزود كما زان الله صلى الله عليه وسلم wato na hukunce-hukuncen alhiba. Idan aka ce alhiba, wato shine kyauta, an gane ko? Kyauta ita ce ake kira alhiba. Asalin kalimar an ciro ta ne daga fadar wahaba, yahabu, sai ka ce wahaban wa hibatan. Wahaba ma'ana ya bashi kyauta, yahabu yana masa kyauta, wahaban kyauta, wa hibatan kenan masdar din, in ma ka ce wahaban ko ka ce hibatan. Wanda asali ita wannan kalima an ciro ta ne daga hububur rih. Idan aka ce hububur rih shine ay mururuhu, ma'ana wucewar iska, domin duk abinda mutun zai dauka yayi kyauta da shi ya je hannun wanda aka ma kyauta, to wannan dukiya ta riga ta wuce kenan, ta fita daga hannun shi ta zama ba tashi ba. Ita ko kyauta wato abu ce kusan kala biyar, an gane ko? Kyauta kenan kusan kala biyar ce. Farko akwai kyauta wadda take sake babu kaidi, kenan wadda ake kira alhiba, shine kyauta wadda ake yi da nihin, wato shine ƙara danƙon so da ƙauna tsakaninka da shi wanda kama kyauta, wanda daman wannan shine makasudin shar'anta mana kyauta. Saboda ita kyauta tana daga cikin abinda take ƙara danƙon so da ƙauna tsakankanin mu'mini, kamar yadda zamu iske faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam: tahadu tahabu. Manzo Allah yace: kuma junanku kyauta, sai ku kaunaci juna. Abinda kyauta take haifarwa tsakanin wanda yake kyauta da wanda aka ma, shine ƙara samun danƙon so da kauna. Sannan nau'i na biyu wato ita ce sadaka, wanda ita sadaka nau'i ne na kyauta, amma ita sadaka ana yin ta ne kawai dan neman sakamako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a lahira. an gane ita sadaka da ake yin ta kawai mutum yana yin sadaka ne ta kanas, wato da nihin samun lada na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. Sannan nau'i na uku, akwai kyautar da suke kiranta al'afiyya, ita ce kyautar da mutum yake yi a cikin hali na rashin lafiya, rashin lafiyar da ba a tsammanin tashi, wanda dai galibi ita ce ake kira da wasiya, wanda shi ma nau'i ne na kyauta. Sannan nau'i na hudu, akwai hibatud dain, kyauta wadda take ta bashi, ma'ana shine ka yafi ma wanda kake bin bashi bashin da yake kai shi, ma'ana kana da haƙƙi akan wani sai ka ce ka masa kyautar wannan bashi. Sannan nau'i na biyar, wato ita ce hibatus sawab, kyauta ta neman sakamako, wanda a Hausa ake kiranta garawa, wanda mutum yakan yi kyauta domin a bashi sama da abin da ya bada, domin a sakauta masa wannan kyauta. To da haka kasancewar shi lafazin alhiba, kamar yanda al-Imamu Shafi'i Allah ya ji kansa yake faɗa, yanda al-Imamu Nawawi ya yi bayani a cikin littafinsa, wato shine al-majmu, akwai bambanci tsakanin alhiba da alhadiya. Idan aka ce alhiba shine abin da zaka dauka ka ba mutum a matsayin kyauta ka mallaka masa, amma sai yazo ya karbi wannan abu da ka bashi. Amma ita kyauta kuma ba a ce mata alhadiya sai in ya zamanto kai da kanka zaka dauka ka kai abin ga wanda ka masa kyauta saboda girmamawa. Dan haka abinda ake kurawa na dabubin ni'ima a kai dakin Allah mai alhurma a yanka shine ake kira hadaya. Dan haka kenan ba a amfani da lafazin hadiya sai abinda za a iya dauka a cira a kai. Amma duk abu wanda yake tabbatacce to ba a amfani da lafazin hadiya. Kaga ba za a ce ba ahada lahu arban, ma'ana ya bashi wata gona, ko kuma ahada lahu daran. Me yasa? Saboda gida ba a daukan shi. Sai dai a ce wahaba lahu daran, ko a ce wahaba lahu ardan. Amma misali kamar yanzu raƙumi sai a ce ahada lahu ibla. Me yasa? Saboda abu ne wanda ana iya dauka a kai ma shi wanda wato aka masa kyautar. To dan haka a shar'ance idan aka ce wato alhiba kamar yanda malamai suke fada shine suke cewa tamlikun tamliku ainin bi aqdin ala ghairi iwad, ko kuma kace tamlikun bila iwad shine mallaka ma mutum wani abu wato ba tare da wata masanya ba. An gane ko? Ba tare da wata masanya ba, shikenan ka mallaka ma mutum abu ya zama nashi ba tare da kai ya baka wani abu. Shine abin da ake nihi da kyauta, wanda ita kyauta kenan abu ce wadda Allah ya shar'anta mana ita akan harshen manzon shi sallallahu alaihi wasallam, wanda hadisai wato sun wuce a lissafa. Kenan mun dai yi bayani hikima game da ita kyauta, shine ƙara danƙon so da ƙauna tsakankanin mu'minai. Don haka akwai bambanci tsakanin sadaka da kyauta. Ita kyauta akan yi ta ga wanda yake mabukaci da ma wanda yake mawadaci. Ko sarkin garinku kana iya kyauta kai masa, hatta da shugaban ƙasa za ka iya yi masa kyauta. Yau in ka ɗauki kwalbar turare ka kai ma shugaban ƙasa ka ce kyauta ce, karɓa zai yi. Ko kilo ɗaya na dabino ka kai masa ka ce kyauta ce, karɓa zai yi. Amma yanzu ka ɗauki kilo ɗaya na dabino ka kai ma sarki ka ce ga sadaka. To dan haka ita kyauta da wanda yake da wanda bai ya ana masa. Domin mutum ko miliyar dubu ya mallaka, yau in zaka dauki abin dala 100 ka bashi a matsayin kyauta, zai ji dadin wannan kyauta da kai masa, kuma zai dauke ka a matsayin masoyin shi. To amma ita sadaka akan yi ta ne ga wanda yake mabukaci, kuma ita sadaka ana yin ta ne ta kanas kawai dan neman sakamakon lada a lahira. Amma ita kyauta ana yin ta ne domin ƙara danƙon so da ƙauna tsakankanin jama'a. In ma manufarka alaƙar da take tsakaninka da shi ta addini ta ƙara ƙarfi, to
to wannan kenan kuma za a samu sakamakon wannan kyauta a makoma lahira. In kuma kai haka ne kawai dan dai ya ƙara zama masoyinka, to wannan iya daman manufarka bakin iya niyyarka wannan kyauta da kai. To shine anan mallan ya zo mana da hadisin An-Nu'man ibn Bashir. Wato shine mallan ya zo da hadisin An-Nu'man ibn Bashir, Allah ya kara musu yadda, yake cewa anna abahu ata bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wato lalle mahaifinsa wato ya zo da shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala sai ki fada yace inni na halatuni hadha gulaman kanali. Yace ya rasulullahi abinda nake so ka tabbatar, wato bawa na wanda na mallaka nayi kyauta da shi ga wannan dana wa An-Nu'man, ina so ka zame mun shaida. An gane ku? Shi mahaifin An-Nu'man yana da bawa na shi kenan, daga ya mallaki bawa. To sai ya kama hannun dan shi An-Nu'man ya je da shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce ya Rasulullah, ya ce na halittu guni haza gulaman kanani, bawa na wanda nake da shi ya Rasulullah na yi kyauta da shi ga wannan dana wa Numan. Lafazin na halittu an ciro shi ne daga annihila, annihila bi ma'ana al'adiyya, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa atun nisa'a saduqatihinna nihila. Azan Allah sai ya ce to na ji a kullu waladika na halata hu misla haza. Azan Allah ya ce gaba ɗaya ƴaƴanka kama kowa kyauta kwatancin yanda kama wannan ɗanaka An-Nu'man. Fa qala la, sai ya ce a'a ya Rasulullahi, shi kadai na ware ne ma wannan kyauta. Azan Allah sai ya ce farji'uhu, maza dawo da wannan kyauta, ma'ana ta data. A wani lafazi shine yace famqalaqa abi, shi An-Nu'man yace mahaifina ya tafi da ni ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, li yushhidahu ala sadaqati, dan ya zame masa shaida akan wannan sadaka da ya mu, ma'ana nan kyautar ce ya ambace ta a sunan sadaka. Shi dan yace li yushhidahu, domin ya shaida ma manzon Allah kenan, manzon Allah ya zamanto shine shaida ala sadaqati akan wannan sadaka da yi wannan kyauta. Fa qala, sai manzon Allah ya ce a fa'alta hadha bi waladika kullihim, wai shin ƴaƴanka gaba daya ka musu kyauta yadda kama wannan ɗanaka An-Nu'man. Qala sai ya ce la, ya ce a. Qala sai manzon Allah ya ce fattaqullaha, ku ji tsoron Allah, wa'adilu baina auladikum, manzo Allah ya ce ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku. An gane ku? Ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku. An-Nu'man ya ce faraja a abi faradda tilka sadaqa, mahaifina sai ya komo ya dawo wannan sadaka, wannan kyauta da ya mun sai ya karbe ta ya tada. Hadisi ne muttafaqun alai. A wata riwaya ta Imam Muslim, qala, da ya faɗa ma manzon Allah ya ce ya Rasulullahi, ina so ka zame mun shaida bawa na wanda nake da shi nayi kyautar shi, nayi kyauta da shi ga ɗana An-Nu'man. Manzon Allah sai ya ce masa sauran ƴaƴanka ka musu kyauta irin yanda kama An-Nu'man? Sai ya ce a. Manzon Allah sai ya ce fa ashhid ala hadha gairi. Manzon Allah ya ce je ka dai ka shaida ma wani ba ni ba, ka je dai ka nemi wani shaida ba ni ba. To kaga anan manzo Allah ya ce ba zai zame maka shaida, to wane ne zai zame maka shaida? Sun maƙada. Sannan sai manzo Allah ya ce masa a yasurruka an yakunu laka fil birri sawa'an, wai shin kana so ƴaƴanka gaba ɗaya su zamanto daidai a wajen kyautata maka da yi maka da'a? Ala sai Bashir yake cewa bala, yace kware ya manzon Allah, ai ina buƙatar gaba ɗayan ƴaƴana su zamanto suna kyautata mun, suna yi mun da'a. qala sai manzon Allah yace masa fala'izan yace to tunda haka ne manzon Allah yace wannan kyauta ba ta yi ba dole ka tada a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ai bazan zamanto shaida wato akan kyauta wanda take ta zalunci wanda asalin shi wannan hadisi lokacin da shi annu'man mahaifinsa ya masa kyautar wannan bawa mahaifiyar annu'man ta ce a ni wannan kyauta ba ban yarda da ita ba ka tashi ka je ka fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka shaida mishi ya zamanto shine shaida akan wannan kyauta dan kar a zo wata rana wannan kyauta ka tada ka ce ba haka bane ka je ka fada ma manzon Allah ya zame mu shaida ita ta nima cewa ya je ya fada ma manzon Allah to da ya je ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya manzon Allah sai ya tada wannan kyauta ya ce ai kyauta ce ta zalunci to dan haka wannan hadisi dalili ne wanda yake tabbatar da wajibcin daidaita tsakanin ƴaƴa a wajen kyauta an gane ko a wajen kyauta baya halatta mutum ya bambanta tsakanin ƴaƴansa kamar yanda magabata al-Imamu Ahmad da Ishaq ibn Ibrahim da Sufyan ibn Sa'id as-Sawri haka al-Imamu Bukhari da sauran malamai sun tafi akan cewa duk kyautar da mutum yayi ga wani da daga cikin ƴaƴansa sauran bi musu ba to wannan kyauta ba ta ciya ce dole za a tada ta indi ya ware a cikin ƴaƴansa yama wani sauran bi musu ba to wannan batacciyar kyauta ce dole za a tada ta kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci annu'man wannan mahaifin annu'man shine bashir manzon Allah yace maza ya tada wannan kyauta ya dawo da ita tunda mai manzon Allah yace caye masa farji'uhu yace maza tada wannan kyauta a wata riwaya manzon Allah yace fattaqullaha wa'adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku daidaita tsakanin ƴaƴanku kuma a wata riwaya manzon Allah ya ce la ushidu ala jawri yace bazan yi zamo shaida akan kyauta ta zalunci tunda zalunci ne ku kaga ai abu ne dole a tada shi man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ko kuma man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun to dan haka duk wanda yayi kyauta ga wani daga cikin ƴaƴansa sauran bi musu ba yadda ya ma wannan dana shi kyauta to wannan kyauta ce ba ta ciya dole za a tada ta a shar'ance kyauta ce ta zalunci dole a tada ta to shine malamai kuma suka yi sabani a bangaren shi daidaitawar wanda wasu sun tafi akan cewa namiji linkin abinda aka ba mace za a bashi sun tafi akan irin yanda yake a rabon gado to amma dai zahirin hadisi tunda dai ba gado bane ba yanda ka ba namiji haka zaka ba mace in gida ne ka ba namiji to ita ma macen haka zaka ba ta baya halatta ka bambanta tsakaninsu in dai kamar misali kyauta ce wanda take takkanas ka shirya zaka ma ƴaƴanka dole zaka daidaita tsakaninsu amma akwai kyauta wanda ake kiranta mukafa'a ma'ana sakayya wanda a cikin ƴaƴan wani ya maka wani abu wanda yake na alkhairi ya maka wani abu wanda yake na kyautatawa to sai ka yi kokarin ka saka wuta mishi akan abin da ya maka ko kuma misali yanzu yara da zaka sanya tukuici cewa duk wanda ya zo na farko ko ya zo na biyu ko ya zo na uku ga kyauta ta musamman da zaka yi masa to wannan ita ba laifi saboda wannan ka riga ka allaka ta akan kenan iya kokarin mutum iya kyautar duk wanda yayi kokarin kenan shi ma mishi za a yi an gane ko kenan wannan abin da ya shafi aya kuma sannan anan abin da muke so mu gane abin da ya shafi kuma kyauta ake magana yanzu misali kai ne kake da aya sai ya zamanto daya wani daga cikin su Allah ya haskaka kwakwalwarsa ma'ana yana da fahimta ta karatu to wannan ba laifi zaka iya biya masa makaranta wanda take mai tsada wannan kuma ka sanya shi ta gwamnati a yi ta yi an gane ku me yasa saboda kasancewar anan wannan mai kokari ne kenan ake kara masa kokari bayyana nuna cewa abinda kamawa nan shi ma dole sai kai masa ba kyauta ba ce wanda take ta musu yanzu misali in wani ba ya da lafiya aka so masa magani shi wani mai lafiyar sai an so mishi ko wannan misali yana buƙatar a saya masa takalmi takalmin shi ya cire in aka sayi mushi wancan ba sai an sayi mushi shi ma lokacin da ya buƙaci shi ma sai a saya masa amma in dai kyauta ce mutun ya tashi haka ta musamman to dole mutun ya daidaita tsakanin ƴaƴansa kuma a magana mafi rinjaye ba bambanci tsakanin namiji da mace kenan yanda aka ba namiji ita ma mace wato haka za a bata kuma wannan abu ne wanda yake wajibi micece hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya wajabta mana da ya bayyana mana cewa wajibi ne daidaita tsakanin ƴaƴa a wajen kyauta saboda illar da take biyowa baya ta rashin daidaita ƴaƴa a wajen kyauta shine yana haifar da kiyayya da gaba abu na farko kai su mahaifan zasu su ƴaƴan zasu dauki cewa kamar ma baka kaunar su kenan kaga wannan wani abu wanda yake na kiyayya zai iya aukuwa tsakaninka da su zasu ga cewa baban su ya fifita wani a kansu shi kanshi wannan wanda ka fifita kin to su sauran ƴaƴan ko ciki ɗaya suka fito zasu zamanto makiya tsakaninsu da shi saboda wannan fifitawa da ka masa kana masa abin da su baka musu shi kuma duk abin da zai haifar da kiyayya tsakankanin jama'a to musulunci yayi kokarin tushe mana wannan kafa wanda ka dauka yanzu yara kankana ma waɗanda ma ba su da wayo sosai ka kiraye su sai ka ba wannan abu sai ka juce mishi ya tafi wannan shi ma sai ka ba shi sai ya je ya bungo ya ce inda an gani mi baba ya baka ka ba shi dala 10 shi wannan ka ba shi dala 5 idan ya je ya ga shi dala 5 ka ba shi shi wannan ka ba shi dala 10 zaka ga yana fushi yana gunguni cewa ba a kyauta masa ba to dan haka dai a takaice duk wanda zai ware wani daga cikin ƴaƴansa yayi mishi kyauta ba tare da ya ma sauran ba to wannan kyauta ce batacciya ta da wannan kyauta ya zama wajibi dole mutun ya ta da wannan kyauta saboda wannan kyauta ta zalunci ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yace bazan zama shaida akan kyauta wadda take ta zalunci dan haka dai a takaice sai yace fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa'adilu baina auladikum manzon Allah yace ku yi adalci wato tsakankani ƴaƴanku sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'aidu fi hibatihi mai dawowa game da kyautar da yayi ya karbe kalkalbi ya qi'u thumma yaudu fi qayhi manzon Allah yace tamkarkare ne da zai yi amai kuma ya dawo ya lashe amansa duk wanda zai yi kyauta ga wani kuma ya dawo ya karbe wannan kyauta da yayi manzon Allah yace tamkarkare ne da zai yi amai ya dawo ya lashe wanda kasancewar wannan siga ce daga cikin siyabut tahari a kamanta abu da dabba wadda take kaskantacciya a ce mai kaza ai kamar dabba ne to wannan yana nuna wannan abu haramu ne shine anan yace kalkalbi wato tamkarkare ne ya qi'u da zai yi amai thumma yahudu fi qai'i sannan ya dawo ya lashe amansa hadisi ne muttafaqun alaihi a wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace laysa lana mathalus sawi mumunar sifa manzon Allah yace bata dace da mu ba idan aka ce mathal bi ma'ana sifa kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa lillazina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw walillahi al-mathalul a'la yace laysa lana mathalus sawi mummunar sifa bata dace da mu ba mu jama'a ta mu'minai alladhi ya'udu fi hibatihi manzo Allah yace wanda ke komawa ya karbe kyautar da yayi kalkalbi ya qi'u manzo Allah yace tamkarkare ne da zai yi amai kuma yarji'u fi qai'ihi sannan ya dawo ya lashe amansa an gane ko tamkarkare ne da zai yi amai ya dawo ya lashe amansa dan haka wannan hadisi yana tabbatar da haramcin duk wanda ka masa kyauta ka dawo ka karbe wannan kyauta haramun ne kawai illa abinda shari'a ta toge mana kamar yadda zamu iske mahaifi shi kadai ne yake da damar kyautar da yayi ma dan shi ba laifin zauna ko na tsi yana iya dawowa ya ce wannan kyauta ya ta da ya amshe kayan shi kuma agun Allah ba shi da laifi an gane ko koda shi dan ya riga ya karba abun amma fa akwai sharuɗa mahaifi shi kadai ne yake da dama amma duk wani da zaka yi masa kyauta ka dawo ka karbe wannan kyauta to haramun ne illa kasancewar kawai abinda wasu malamai suke gani na cewa idan mace ta ma mijinta kyauta ta yafe masa wani bangare wanda yake na sadaki an gane ko to anan suka ce inda ya yaudare ta kamar yadda al-Imam Zuhri yake faɗa yace to ba laifi yana iya tana iya dawowa ta karbe wannan kyauta kamar yadda al-Imam Zuhri wato yake faɗa yake cewa naga alƙalai da dama yace suna rangwamta ma mace karbe kyautar da ta ma mijinta amma shi miji yace ban taba ganin wani alƙali da yayi rangwaman cewa kyautar da yayi ma matar shi ya dawo ya karbe me yasa saboda ita mace ba wuya take ruduwa ta ake yaudarar ta ya mata dadin baki ta yafe masa wani bangaren sadaki ko kuma ta dauki wata dukiyar ta ta bashi sai ta fahimci cewa akwai yaudara a cikin al'amarin shi to anan ba laifi tana iya dawowa ta karbe kyautar da ta yi amma shi duk kyautar da zai ma mace baya halatta mutum ya dawo ya karbe in ya dawo ya karbe to wannan yayi aman ya dashi kaga anan akwai kuskure mutumin da ya ga mace yana so yayi ta wahala a ƙarshe ba a bashi ba kuma ya dawo ya ce zai karbe duk da cewa wasu malamai sun ce a wannan ai kyauta ce da li'iwa daman yayi kyautar ne dan a bashi ita tunda ba a bashi ba in ba kira me ya ci kawai kinan dole a dawo mishi da duk abin da ya kashe mata inda daman yayi kyauta dan ta bashi hadin kai a bashi ita to tunda ba a bashi ba kinan dole duk abin da ya kashe a dawo masa wasu malamai suka ce a wannan ai daman kawai kyauta ce yayi ta ya mata kyauta ne na ya ganta yana santa kina wannan kyauta ce ba maganar ya dawo ya ce ya karbi amma dai a takaice dai rashin karbar wannan kyauta shine yafi dacewa saboda in baka karba ba zaka tsira da mutuncinka zaka tsira da mutuncinka game da wannan al'amari to shine dai a takaice anan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana haramcin kenan mutum in yayi kyauta ya dawo ya karbe kyauta haka ita ma sadaka in kai sadaka wannan sadaka ka dawo ka karbe shi ma haramu ne tamkar kare ne yayi amai ya lashe a mansa ita sadaka baya halatta in kai sadaka da abu kamar yadda zamu iske hadisi ka dawo ka karbe wannan sadaka sai dai ta dawo karkashin ka kuma mallakar ka sai dai in zaka sake fitar da ita hallo kamar yadda Ibnu Umar in yayi sadaka da abu yaga za a sayar da abu yakan saya kuma kai tsaye ana kashe ciniki hannu sai ya ƙara bada shi sadaka amma ya dawo ya zamanto mallakar ka kuma baya halatta hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yadda suna faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la yahillu li rajulin muslim baya halatta ga mutum musulmi an yi udiyal abiyya wato yayi wata kyauta sun mai yarjiu fiha sannan ya dawo ya karbe kyautar kaga wannan nassi ne a bayyane cewa kwata-kwata baya halatta ga musulmi da zai yi kyauta ya dawo kuma ya karbe kyautar sa manzo Allah yace illa alwalidu sidi mahaifi abinda ake nihi da alwalid anan uwa ko uba kamar yanda uba na halatta ya karbe abinda ya ma dan shi kyauta haka ita ma uwa fima yu'ti waladahu game da abin da yayi kyauta ga ɗansa kenan anan mutum yana iya dawowa ya karbe ba koda babu laifin zauna ko na tsaye abin da kama ɗanka kyauta kana iya dawowa ka tada wannan kyauta ka amshi kamar misali ka saya masa babur ka bashi a matsayin kyauta dan ya ringa zuwa wasu aike-aike ko ya ringa zuwa lakol sai ya zamanto yana wasu al'amura waɗanda ba su dace ba to kana iya karbewa an gane ku kana iya karbewa ba laifi ba ne duk abinda kai kyauta ga ci ga ɗanka wannan uwa ko uba suna da ƴancin da za su dawo su karbe su kadai ne shari'a ta ba dama amma hatta da miji da mata ita kanta matar kenan sai in an yaudare ta ne anan al-Imam Zuhri yace ba laifi tana iya dawowa ta karbi kamar yanda al-Imam Bukhari babi yayi na musamman a cikin littafin sa ingantacce baban da ke bayani game da kyauta da namiji yake ma matarsa ko kuma mace da take yin kyauta wato ga mijinta shine wai shin yana halatta ya dawo ya karbe wannan kyauta ita ma tana halatta ta dawo ta karbe al-Imam Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai sai ya ce irin wannan kyauta ai ta riga ta zarce ta wuce ba maganar dawowa ita ba za ta dawo ba ta amshi shi ma ba zai dawo ba ya amshi haka kuma Umar ibn Abdul Aziz shi ma yace ba maganar wani daga cikin su ya dawo ya karbe kyautar tsakanin miji da mata to amma al-Imam Zuhri Allah ya ji kansa shine ya tafi akan cewa in dai wata alama ta yaudara ta bayyana to ba laifi tana iya dawowa ta karbe kyautar ta tana iya dawowa ta karbe kyautar da ta yi masa kamar yadda kuma da yawa daga cikin malamai suna ganin halaccin haka wannan hadisi al-Imam Ahmad da kuma ashabu sunan al-arba'a su suka rawaito al-Imam Tirmidhi ya inganta hadisin haka nan Ibn Hibban da al-Hakim an-Naisaburi kamar yadda Sheikh Nasir Albani ya inganta hadisin a cikin Sahih Ibn Majah dan haka dai hadisin yana fa'idantar da mu haramcin wato shine mutun ya dawo ya karbi kyautar da yayi wannan haramun ne kawai illa mahaifi ko mahaifiya su kadai ne suke da halaccin da za su karbe abinda suka ma dan su wato na kyauta sana hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda na fada take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqbalu alhadiyata wa yusibu alaiha tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karbar kyauta kuma yana sa kauta kyautar da aka yi masa a wata riwaya wadda na cikin al-musannaf na ibnu abi shayba shine Aisha take cewa wa yusibu alaiha ma huwa khairun minha maza Allah yana karbar kyauta kuma in aka masa kyauta fiye da abinda aka bashi maza Allah yake sa kautawa to dan haka wannan hadisi shine dalilin wasu malamai da suka tafi akan cewa sa kauta kyauta wannan wajibi ne dole ne in an maka kyauta kai kokarin sa kauta wannan kyauta sai dai anan kasancewar ba a fa'idantar wajibci a tsantsar aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a fa'idanci cewa sunna ce mustahabba an gane ko saboda mai yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zarci ya nace akan abu saboda abinda Allah ya gina shi akai na kyawawan hali da manyan dabi'u amma ba dan ya nuna cewa wajibi bane in aka maka kyauta dole ka sa kauta amma shi sa kauta kyauta wannan sunna ce mustahabba duk wanda ya maka kyauta ko mun kankantar abu to an so ka yi kokari ka sa kauta masa inda hali in ba halin sa kauta masa kai ta masa addu'a kai ta masa addu'a ta alkhairi har akai kaga cewa addu'ar da kai ta biya kyautar da ya maka kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw an qad kafa'atuhu duk wanda ya muku wani alkhairi manzon Allah yace ku sakauta mishi in ba ku samu ba abinda za ku sakauta masa manzon Allah yace ku yi ta masa addu'a ku yi ta masa addu'a har akai ku ga cewa addu'ar ta kai sakamakon kenan wannan kyauta da yayi dan haka game da sakauta kyauta akwai wata fa'ida micece fa'idar shine wato qabul minna kayan ki guri domin bayan da za a yi wata rana ya gura maka ko kun samu wata rashin zuttuwa ne yasa saboda yanda ya maka kai ma ka masa to dan haka kuma ana so in zaka sakauta ma mutun kyauta to inda hali ka sakauta masa sama da abin da ya baka kamar yanda anan Aisha take cewa yakan sakauta sama da abin da aka bashi wanda wannan hadisi shine kuma dalilin da malamai suka tafi akan cewa ba a so mutun in an masa kyauta ya ki karba matukar babu wani uzuri in dai an maka kyauta to abin da ya dace ka karbi wannan kyauta amma hadisin cewa la yurdul khaira illa shaytan kwata kwata baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji mutane suna cewa ai ba mai mai da alkhairi sai shaytan lalle in an maka kyauta abin da ya dace ka karba akwai hadisi ingantacce wanda su da yawa manzon Allah yakan dauki dukiya mai yawa sai ya ma Umar kyauta. Umar sai ya ce, ya Rasulullahi, adiba wanda ya fi ni bukata a bashi. Sai manzon Allah ya nace ce, ya kai Umar karbi, in baka bukata ka ba wanda yake da bukata, kai ma ka samu lada. Manzon Allah ya ce masa, duk abin da zai zo maka na wannan dukiya matukar ba roko ba kai, kuma ba nuna kwadai da zalama kai na a baka. Manzon Allah ya ce ka karba dukiya ce Allah ya koro maka, in kana da bukata ka rige, in baka da bukata ka ba wani. Amma na ka roka ko kuma ka nuna zalamar a baka, wannan haramun ne, baya halatta. Dan haka dai a takeice ita kyauta Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan karba, kuma sawa'an wanda ya masa kyautar mumini ne ko kafiri ne, hatta da kafirai sun yi masa kyauta kuma Manzon Allah ya karbi kyautar. Dan haka shi yana karbar kyauta, sadaka ce baya karba, ma'ana matsayin shi ya wuce cin sadaka. Sadaka sawa'an wadda take ta wajibi ko ta neman lada, kamar yanda Allah ya haramta masa kuma ya haramta ma iyalin gidansa. Hadisi ne ingantacce wanda Al-Abbas ibn Abdul Muttalib lokacin da dukiyar zakka ta zo ya nemi cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a tsakura, ya tsakura masa. Sai Manzon Allah yake cewa, haba Abbas, yake cewa baka san da cewa mu sadaka bata halatta gare mu? Sai yace, inna ma hiya wasakhu min awsaqin nas, yace ita sadaka datti ne daga cikin datti wanda yake na jama'a, ma'ana dauda ce. Dan haka shi Manzon Allah da duk iyalin gidan shi waɗanda ake kiran su kenan Banu Hashim, zakka bata halatta gare su, ko sadaka wadda take ta nafila bata halatta gare su. Da Allah ya haramta musu sai ya canza musu da kashi ɗaya daga cikin biyar ƙin ganima, kamar yanda yake faɗa, wa lamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu al-aya. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, na faɗa, wahaba rajulun li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama naqatan fa asabahu alaiha. Wani lokaci wani mutum ya ba Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kyautar taguwa. Manzon Allah ya sa kauta masa, ya ba shi taguwa. Faqala, sai Manzon Allah ya ce masa, radita, ka yarda da wannan sakamako da na maka? Qala la, sai ya ce a'a. Fazadahu, Manzon Allah ya kara masa wata taguwar. Faqala, sai ya ce radita, Manzon Allah ya ce ka yarda? Qala la, ya ce a'a. Fazadahu, halu, Manzon Allah ya kara masa. Faqala, sai ya ce radita, ka yarda? Qala na'am, ya ce a yanzu na yarda. Sai da Manzon Allah ya bashi wajen taguwa kusan bakwai, Manzon Allah ya bashi, kamar yanda yake cikin wata riwaya, shi kwaɗe takce ya ba Manzon Allah. Wanda wannan shine dalilin wasu malamai da suka tafi akan halaccin kyauta wadda a Hausa ake kiranta garawa, wanda in mutum yana da ɗan uwa ba kauye da kaka, sai kaga ya kullo hatsin shi bai wuce ba tiya biyar, ya kama ɗan uwan shi maraya da ɗan wani wake da ilo wata gujiya, wanda yana so in ya tashi komawa a sakauta mashi sama da abin da ya kawo. To ita wannan kyauta sakauta ta wajibi ne. In ka bashi kasa da abin da ya kawo, to yana iya faɗa ya ce in ba kira mu ya ci gawayi, a maido masa iya abin da ya bada. An gane ku? To amma abin da yake, in kuma ka bashi daidai abin da ya kawo, in ya ce a shi fa bai yarda ba, to dole ka kara masa, sai ka kara masa. Kuma malamai suka ce sharadi ne sai an kai lokacin da ya gamsu, ka ce ya isa, in ya ce ya isa to shikenan. Kaga wannan shi Manzon Allah ya bashi, ya ce ya isa, ya ce a'a. Manzon Allah ya kara masa, ya ce yayi, ya ce a'a. Manzon Allah ya kara masa, sai da ya bashi kusan taguwa bakwai. To ita ce ake kiranta garawa, wanda irin wannan kyauta shine kina al-mauhubu lil-iwab, wanda ake yi masa kyauta domin ya sa kauta sama da kyautar da aka masa, wannan wajibi ne ya sa kauta. Kenan in ya kawo kajin shi, kasancewa bakka da abin da zaka bashi, sai ka nuna masa hanyar kasuwa, yaje ya saida ya kudin mota. An gane ko? Yaje ya saida ya kudin mota. Amma in har ka ci kajin shi, to dole sai ka biya shi. Dole sai ka biya shi. To dan haka ita irin wannan kyauta ita ce Allah ya haramta ma manzon shi, saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce a ce yayi kyauta dan a sa kauta masa, kamar yanda Allah yake faɗa, wala tamunun tastaksir, kar ka yi kyauta domin ka nema a yawaita maka. To shine anan
Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Abbas yake cewa wani mutum ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kyautar taguwa manzon Allah ya sa kauta masa sai yace radita kayar da yace a fazada hu manzon Allah ya kara masa fa kala yace radita kayar da kala la yace a fazada hu manzon Allah ya kara masa fa kala manzon Allah yace radita ka gamsu a yanzu kala na'am yace kwarai al-Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi Ibn Hibban ya inganta shi a takeice hadisi ne sahihi wanda hadisin yana nuna mana duk wanda yayi irin wannan kyauta to ya zama wajibi a sa kauta masa kenan har akai lokacin da ya gamsu da abin da aka bashi amma abin da yafi dacewa kai da kai kyauta dan a sa kauta maka in aka baka ka dangana da abin da aka baka an gane ko ka dangana da abin da aka baka kada ka kuntata ma shi wanda kama kyauta wannan ma dan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma saboda shi manzon Allah mai karamci ne nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك